yace wal hasan shi kuma hadisi hasan huwa musnadun min qurbi man daraisa siqa aw mursalun siqa shine musnad ne mai sanadi ne wan qurba wanda ya kusanta min darajati siqa ya kusa da daraja ta siqa ko kuma mursal ne amma siqa ne wanda ake ce ma hasan wanda marawaicin shi ya kusa a ce mishi siqa galibi mun ga a cikin ilmun rijal wanda aka ce mishi ko sadukun ko kuma la ba'sa bihi ko magamantan su rawin da aka kira da wannan shine hadisin shi yake kasancewa hasan ne wa rawaki lahu ma min ghayr wajhin kuma an rawaito su ba ta huska daya ba wa salima an shuzuzun wa illa ya kubuta daga shuzuz kuma kubuta daga illa yace ha za ta arifu ba'd al mutaakhirin wannan shine ta'arifin wasu daga cikin malaman karshe yace ba'da ma nazara fi ta'rifat al mutaqaddimin wa da'afaha bayan ya kalli ta'rifat na malamai wanda suke magabata kuma ya raunana su al-imam al-tirmizi yana da ta'rifun hasan al-imam al-khattabi yana da ta'rifun hasan to wannan ta'rifat din nasu kamar yadda al-imam wannan ya kawo su cikin alfiyatul iraqi ya kawo su gaba daya ya kai bayanin ta'rifin mafi kyau to al-imam sharifuddin dabbi yace wasu daga cikin magabata malamai na karshe yana nihin gashi an ce shine al-khulasa fi ma'rifatul hadith na al-imam dibi yake nihin shi ya kawo wannan ta'rifin kuma yace shine mafi inganci yace wa fil wa fi hadha al-mawdu' abhasun tawila cikin wannan mawdu'in na sha'anin hadisi hasan akwai bahasussuka masu tsawo far'un reshi yace al-hasan hujja shi ma hasan hujja ne ka sahihi kamar sahihi wa in kana dunahu didda bai kai shi daraja ba ولذلك ادرجه بعض اهل الحديث فيه شيء سا wasu daga cikin malaman hadisi suka sa shi kalkashin sahihi shi ma walam yafruduhu anhu bis kadaita shi ba musamman magabata wa huwa zahiru kalam al-hakim fi tasarrufati shine zahirin abinda muke fahimta daga magana hakim a cikin tasarrufat din shi bayya bambancewa tsakanin hasan da sahihi kawo sahihi yake kiran su gaba daya qala ibn salah yake cewa rahimahullahu ta'ala yace wa amma tasmiyatu muhyi sunna amma muhyi sunna da ya sanya suna cikin littafin shi al-masabi da al-sunan bil hisan tasaffa tasahul ya kira as-sunan al-arba'a cewa sune al-ahadith al-hisan wannan tasahulanci ne kamar al-imam muhyiddin al-imam al-bagawi yake nihi yana da masabihu sunna a cike kawai yace abinda yake nihi da hasan kawai shine abinda sunan al-arba'a suka huddo abinda yake nihi da sahih abinda bukhari da muslim suka huddo to wannan yace tasahulanci ne li anna min hasihahu wal hisan wa da'ab dan cikin as-sunan akwai sahihai akwai hasan akwai da'ifai wa qaulu tirmizi kuma hada tirmizi da yake cewa da wasun shi hasanun sahih yana nihin ruwe bi isnadai ne an rawaito shi da sanadi bi ahaduhuma yaktadi siha wani ya bangaren yana daukar siha wal akhar yaktadi al husn wa tahanya kuma tana hukuntar da abun nan al husn awul murar ko kuma ya kasance abin da yake nihi bil husn al husn lughawi husn kin yana nihin husn na lugha wa huwa ma yamilu ilayhi nafsi ne abin da raina ke karkata gare shi wasta husn hu yake kyautata shi wancan duka mun an yi raddi akan su bara akwai wani babban bahasi da muka kawo wanda yayi nuni akan cewa duka wannan kin ba haka ake nihi ba wanda dogon bayani ne ba mu koma akan shi dan saboda wancan cewa mai yiwa yana nihin hadisin ne da ya fito ta wata hanya mai hasan ne ta wata hanna sahihi ne shi yasa yake kiran shi hasanun sahih to akwai hadisan da aka rawaito da dama wanda al-imam tirmizi ya huddo su ya kira su da hasanun sahih kuma hanya ɗaya gare su yana da wannan ibara cewa hasanun sahihul lam na'rifuhu illa min hazal wajh hasan ne sahihi ba mu san shi ba sai ta wannan hanya kenan ba zancan cewa ya zo ta hanya biyu وسمعت شيخ الامام العلامه المحقق المقري المحدث شمس المله والدين محمد بن الجزري ان قولهم حسن صحيح هو دون قولهم صحيح cewa hasanun sahihi bai kai a kira shi da sahihi ba li anna hazihi ishara ila wasda baina sahihi wal hasan wannan nuni ne zuwa ga cewa wasda ce tsakanin sahihi da hasan wa hazihi aljumla wannan jumla ka kauluna kaman mun ce ne haza khuluwan wa haza gamid khamid wannan tsantsa ne mai zaki ne tsantsa wannan kuma yana dan tsamu tsami kamar wannan shine abin da yake ne nan ibn al-jazari abin da yake kenan cewa hasanun sahihi bai kai sahihi daraja ba amma a wancan bayanin da muka yi na taujihin wancan malamin shine cewa hasanun sahihi shine wanda ya kai martabar da sahihi ne tsantsa kamar wanda al-imam al-bukhari suke huddawa kawai in har tirmizi ya ce hasanun sahihi ya kai daraja wajen siha ya kai kololuwa wajen siha yace wadda'ifu in an ce hadisi da'ifi كل حديث لم يستمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المقدم ذكرها مقدم ذكرها يتي شيني دو حديث النبي هذا شرط دن صحيح بكو حسن وان دمك غباتر وتتفاوت درجاته في الدعف كما درجة شي تنا في فيكو دجونا تكين دي دي ورغدر رون دي حسب بؤده من شروط دي صحة دي 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 نيسا غمي دي شرط دن صحة منغة چه ومت تسل إسناده وان دسان دين شي يا أبن يسام سند ينا جيري باسام ينكي وابا kaga wanda aka samu rawi daya ya saraya ya hi dama dama ga wanda aka ce rawi bi ya saraya kenan sai mu ce mu'udal raunin shi ya hi karhi gami da mursal kenan hakanan to hakanan daidai kowanne daidai gurgurdan hakanan da muka ce khafiful dabd ne bai kai wanda aka ce ba sayyul hibz ne hakanan daidai gurgurdan raunin shi daidai gurgurdan yadda yayi nisa da wancan sharuddan daidai gurgurdan raunin shi yace kamata tafawutu darajatu sahihi bi hasbu tamakkunuhu minhu kama yadda darajar sahihi ma take sha bambam daidai gurgurdan tabbatuwa wannan sharuddan da suka gabata yace wa qasamahu abu hatim ibn hibban abu hatim ibn hibban ya raraba shi ila qariban min 50 qisman zuwa ga wajen kishi 50 wa kulluha dakhilun fi dhabilatil mazkura duka ya shiga cikin ka'ida wacce da ta gabata far'un reshi yace yuzu inda muhaddisina ya halitta a wajen malaman hadisi wa gairihim da wasun su a tasahuli mi bi san abun nan sama sama fi asani da da'if cikin sanadi na mai rauni si wal mawdu'u banda mawdu'i wa riwayatuhu da riwayashi min gairi bayani da'afihi ba tare da bayanin raunin shi ba fil mawa'iz cikin wa'azi wal qisas wal fada'ilul a'mal da qissoshi da faraloli na ayyuka la fi sifatillah banda cikin sufofin Allah da ahkamul halal wal haram da hukunce hukunce na halal da haram fa inna zalika la tajuzu riwayatuhu ma al ilmi bihi wannan bai halitta ayyu riwayashi ba matakar mutun ya sani kasancewa hadisi ne mai rauni yake magana cikin sifar Allah aqida tauhidi hadisi ne mai rauni yake halittawa ko haramtawa wannan haramun ne ka kawo shi matsayin hujja amma cikin almawa'iz cikin wa'azi da qissoshi da sauransu wannan dama dama shi ma ba an ce maka ana yi ba muka a cikin muzakkaran nan dai ta insan al-ula ya kawo sharadin da malamai suka gabatar kan riwayar da'ifi yace illa mubayyinan haluhu sai mutun ya bayyana halin shi ya bayyana halin cewa to wannan hadisi da'ifi ne kana fada ka sabke wajibinka al-fasl as-salis fasali na uku fil hududi cikin abun nan ta'rifat ta'rifat na abun nan yace duka wannan nasi ne da zai kawo mana daga cikin khulasa ta al-imam ad-dibi rahimahullahu ta'ala الضرب الاول ضربنا هركو من الانواع na cikin nau'i nisancewa na abun nan shi yasa karatun ya zama littafin nawake ne ya yi saukin karewa sama da wanda ya kasance nasar ne nasar he a dau lokaci da dama ba yi da sashi ba na harko al-musnad al-musnad fi qawli al-khatib a cikin magana khatib al-bagdadi rahimahullahu ta'ala Allah mashi rahama shine mattasala sanaduhu min rawihi ila muntaha shine wanda sanadin shi ya sadu daga marawaicin shi har zuwa karshen shi sawa'un karshen shi zuwa ga annabi ne zuwa ga sahabi ne zuwa ga tabi'i ne kawai dai muttasil za a kira shi in an bi hanyar nan an ga babu saraya a cikin ta yace wa aksaru ma yusta'malu fi ma jaa annabi sallallahu alaihi wasallam duna gairihi amma galibi ana amfani da shi inji khadibu cikin abin da yake sadadde ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce haza hadisun muttasil ma'ana hadisi ne wanda ya kai zuwa ga annabi kuma babu yankewa babu sarai sanadi daga wani daga wani daga wani har zuwa annabin ba a samu ko rawi ɗaya da ya faɗi ba wa qala al-hakim hakim yake cewa huwa mattasala sanduhu marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda sanadin shi ya sadu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ta'rifin al-musnad kenan mu sani cewa cikin kowane fanni cikin kowane ilimi ta'rifat wajibun do harda ne duk wanda bai harda ce ta'rifat bai aza dan baba ma a cikin fahimta wannan ilimin al-muttasil sai muttasil wa yusamma aidan al-mawsul ana kiran shi da al-mawsul wa huwa kullu mattasala isnadu shine dukkan abin da sanadin shi ya sadu wa kana kullu wahidin min ruwatihi qad sami'ahu mimman fawqahu kowanne daga cikin marawaitan ya ji shi daga wanda ke sama da shi da an fulan an fulan an fulan to akwai tabbas kowa ya ji daga wanda ke gaba da shi sawa'un kana marfu'an ila annabi duk dai ne an rafa shi zuwa ga annabi aw maqufan ala ghairihi ko an waqafa shi akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba sai al-marfu kenan wannan al-muttasil musani kawai cewa shine wanda yake sadadde ne muttasil wanda yake sadadde ne babu saraya cikin sanadin shi sawa'un zuwa ga annabi ne ko zuwa ga sahabi ko zuwa ga tabi'i wancan ku al-musnad sadadde ne amma da kaidin cewa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-marfu marfu'i kuma shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam khasatan kawai abinda aka raba ma annabi kadai sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir na fi'ili ko na aiki ko tabbatarwa ko hada ko aiki ko tabbatarwa sawa'un kana muttasilan aw munqadi'an didde ne a sada yake ko kuma ya an samu yankewa haza huwal mashhur wannan shine shahararri kenan wannan in an ce marfu'i ne ba ana nihin cewa tabbas yaji zuwa ga annabin ba kawai dai ana nihin an raba ma annabi shi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya aikata ko ya fada ko kuma ya tabbatar wannan kawai ake nihi abin da ya saura kuma ayi binciken cewa muttasil ne ko munqadi ne amma dai daga an ce annabi ya ce kawai marfu'i ake kiran shi ko ya inganta ko bai inganta ba wannan kuma wani bahasi daban za a yi yace faqad zahara al-farqu baina baina hadha wa baina al-musnad والمتصل والمرفوع yace anan sai zamana an samu bambanci tsakanin al-musnad da al-muttasil da al-marfu fa innal muttasil kad yakunu marfu'an wa ghayru marfu muttasil yana iya kasancewa marfu'i ne yana iya kasancewa ba marfu'i ba dan mun gani cewa muttasil shine kawai wanda cikin sanadin shi babu saraya sawa'un ga annabi aka raba ko sahabi ko tabi'i والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل هكذا المرفوع yana iya kasancewa muttasil ne ko ba muttasil bane an raba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya yiwa an muka bi muga akwai saraya kuma yayin mu bashi wani hukuncin shi daban ko mursal ko mu'udal ko munqadi ko makamantan su ko kuma an ambi shi aga ya samu sadarwa sadadde ne kuma sai a kira shi muttasilun marfu an samu tabbas kenan wa amma yace ammal musnadu ala qaulul hakim amma magana muttasil musnad akan magana hakim fa yan bagi an yakuna muttasilan marfu sai ya kasance sai ya zama muttasil ne kuma marfu ne an raba shi zuwa ga annabi kuma an tabbatar da cewa babu saraya babu yankewa sai na gaba al-mu'an'an huwa allazi yuqalu fi sanadihi fulanun an fulan shine wanda cikin sanadin shi an ce fulanun an fulan wanda wannan malamai suna son a ce fulanun qala haddathana fulan haddathana fulan ba fulanun an fulan ba wanda bukhari daga cikin sharadin sahihin shi bai amfani da an da inda kaga an to yana da tabbasin cewa mutanen yaji daga mutuna amma din bukhari ya samu an wanda bai da tabbas gare ta watsi yake bai sa shi cikin sahihin shi wannan sharadin kenan da ya sha bambam da al-imam muslim sai al-mu'allaq huwa ma huzifa min mabda'i sanadihi wahidun fa aksar shine wanda aka shahe daga farkon sanadin shi aka shahe mutun ɗaya ko sama da haka ka qaulul shafi'i kamar shafi'i yace qala nafi'u ya fada au ka qaulul malik ko kamar malik yace qala ibnu umar yace au qala annabi ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mu'allaq wanda an shahe sanadin kaga shafi'i bai gamu da nafi'u ba da muna so kasance muttasil cewa zai yi haddathana fulan wa fulan annana an nafi'u qala kaza to amma kawai yace qala nafi'u kaza sai zamana mu'allaq ne haka malik in yace qala ibnu umar nan da kai tsakanin nafi'u da wannan ibnu umar da malik shine nafi'u na gaba sai al-ifrad huwa kismani kashi biyu ne ahaduhuma daya daga ciki fardun an jami'ur ruwa wanda ya kadaita daga dukkan marawaita wasani nabi kuma fardun min nisba ila jiha kama fardun an jami'ur ruwa wanda ya kadaita a ce lam yaruhi illa fulan fard ne kenan ba wanda ya rawaito shi duk duniya sai wani sai wannan fard ne mutlak wal fardul muqayyad kuma shine fardun bi nisba ila jiha fard ne in an kwatamta ga wata jiha ka qaulihim kama a ce tafarradu bihi ahlu makkah wa ahlu madina ƴan makkah kadai suka kadaita da ruwaya wannan hadisi ko ƴan madina wanda muna ga al-imamu abu daud yana bayyana mana wani lokaci cikin wannan yace hazal hadisi in farad bi ruwayatihi ahlu al-kufa al-mudraj sai mudraj huwa aqsam kashi ne ahaduhuma daya daga ciki ma udrija fil hadisi min kalami ba'd ruwatihi abinda aka soko maganar wasu marawaita cikin maganar hadisin farwihi mun ba'dahu muttasilan wanda ke bayan shi sai ya rawaito shi a matsayin muttasil asada da hadisi fa yatawhamu annahu min al hadisi sai aizzatan cewa yana daga cikin hadisin wani marawaici ne zai rawaito hadisi sai ya soka maganar shi ciki wani wanda ya ji sai ya dauka cewa har magana tashi ta annabi ce daga nan sai a gama ta ayi ta fada su alhali ku mudaraji ne manyan malamai kamar su fadib sun yi wallafa akan wannan asani na biyu an yakuna inda hu matana nabi isnadani ya kasance malami yana da matanin hadisi biyu da sanadi biyu matanin hadisi biyu da sanadi biyu au darfin min matanin bi sanadi gari ko kuma ya dauko sanadin wani bangare na matanin wani hadisi da wani sanadi daban fayarwihuma ma'an bi sanadin wahid dukkan su sai ya rawaito su da sanadi guda ɗaya shi ma wannan wani nau'i ne na mudraj hadisi bi ne kowanne da sanadin shi in ya tashi rawaito shi sai ya rawaito hadisin nan bi da sanadin guda in ma ta kuskure ko in ma ta ragangan ko ta danya san saboda dalilan da suke sawa dai to wannan sai a kira shi mudraj duk da asalin shi magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wannan ruwaya bace ba wannan hanya bace kamar ya rawaito cewa ana abdullah an fulanun wa fulanun wa fulan anna annabi sallallahu alaihi wasallam kala innamal a'malu binniyati innamal likulli imrin ma nawa kuma yana karewa ba tare da ya kawo sanadi ba yace min husnul islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni kaga hadisi bi ne ya gama to wannan sai ya ce mudraj ne saboda shi wannan ba sanadin shi bane aka koro sanadin wani hadisi ne aka liko shi kasa asalisu na uku an yi sama hadisan min jama'atin mukhtalifin fi sanadihi aw matani ya jiyo wani hadisi wanda ya samo shi daga wasu jama'a wanda sun sha bambam a cikin sanadin shi ko matanin shi fa yadraju riwayatuhum ala al-ittifaqi sai so ko riwaya sa a cikin ittifaqi wala yadhkuru al-ikhtilaf ba tare da ya ambaci sabanin su ba cikin lafuzza wa ta'ammadu kullu wahidin min as-salasa haram yin da gangankin wa'annan dukkan su haramun ne idrajin na farko da na biyu da na uku dukkan su haramun ne din da kaga idraji bisa kuskure ne aka yi shi ko kuma wani wanda shi bai san ba cewa haramun ne ya dauko shi ya sa shi amma da mudraj ayi idrajin saboda lika magana ga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a so dan saboda hei zamana ka kama annabi kariya al mashahur sai na gaba shine mashahuri huwa ma sha'a inda ahlul hadisi khasatan duna ghairihim shine abin da ya watsa a wajen malaman hadisi kadai banda wasu aw indahum wa inda ghairihim ko a wajen su da ma wajen wasun su ma'ana kawai na nihin mashahuri na lugha shine na wajen awamun nas da mashahuri na mustalahul hadis wanda yake sananne wajen malaman hadisi wanda zan mu ganshi yace ka hadisi al-amal bin niyyat kama hadisin innamal a'mal bin niyyat ka gane sai a ce haza hadisun mashahur amma ko garib ne ba mashahur bane ana nihin mashahuri ne lugha ya shahara bakin jama'a kowa ya san shi amma mashahur na malaman hadisi shine wanda marawaita marawahu salasun fa aksar abinda marawaita uku suka rawaito shi ko sama da haka kama kana magana wannan yana da gaskiya akwai wasu wanda malaman hadisi ne manya sai ga an kawo hadisin ko a Bukhari ma akwai diyawa ya kawo an kawo kuma a cikin magana sai a kawo magana wani sahabi ko kuma ta tabi'i ko kuma shi kanshi malamin hadisin ko Tirmidhi ko Abu Dawuda ko makamantansu wannan bai shiga daga jiki wannan karin sharhi ne karin bayani ne ya bayyana ai an san cewa magana shi ce an bambance ta da ta annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san da wannan wanda ake nihin kawo a soka ta ba tare da an bambance cewa ta annabi bace aka cakuɗa ta da ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma in wannan ai shine sharhi malamai da suke bayanin sharhin hadisi na gaba sai al-aziz al-garib wal-aziz hadisi garib da al-aziz al-garib hadisin da yake cewa garibi huwa allazin farada bihi al-adlu ad-dabidu shine wanda adali mai harda ya kadaita min man yajma'u hadisu wanda ana tattara hadisin shi wa yuqbalu ana amsa fa in rawahu isnani idan mutum bi su karawato shi aw salasa ko uku san ma azizan ana kiran shi da al-aziz wa in rawahu jama'atan idan jama'a suka an rawato shi san ma mashhuran sai a kira shi mashhuri wa min al-afrad daga cikin al-afrad ma laysa bi garib akwai wanda ba garib bane kal afrad al-mudafa ila al-buldan kama afrad wanda aka raba su zuwa ga gariruwa kenan shine bambanci tsakanin garib da al-fard al-garib da al-fard suna kama wanda mutum ɗaya ya rawaito shi shi kuma al-fard yana yiwa a cikin shi akwai wanda aka raba zuwa ga wasu gariruwa kamar yadda infrad bi riwayatihi ahlu makkah ko ahlu kufa amma shi garib ko kawai mutum wanda ruwaya mutum ɗaya ya rawaito shi al-aziz wanda mutum bi su karawaito shi an kira shi da al-aziz li izzati wujudihi da yana da wuyar samuwa al-mashhur shi kuma daga salasa abin da yayi sama kahin bai kai ba haddu tawatur na gaba al-musahhaf al-musahhaf alaikum salam wajen mashahur a wannan a tahiyyar da malam yayi kenan amma al-aziz daga bi ne kawai biyu ne shi yasa mun yawaita bayani kan shi wadan mutun ya yana da tarihin wancan nau sauran malamai zai abuka shi cikin rudu al-musahaf ashi al-musahaf huwa tagayyuru lafzin aw ma'ana shine sauya wani lafazi ko ma'ana wal lafzi imma tasihu basarin aw sam na lafazin kuma imma ko ji a kunne ko kuma a ganin ido mutun ya sauya wa qad yakunu fi sanadi aw fil matani yana iya kasancewa tashifi cikin sanadi ne ko cikin matani sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-anza ko ila anza wa hadha fannun jalil wannan fanni ne mai girma innama tuhaqiul huzzaqu min al-huffaz wanda ke tabbatar da shi haziqan malamai hafizai wa daruqutni wal khattabi minhum da daruqutni da khattabi manya ne cikin wannan sha'ani wal huma fihi tasnifun mufir suna da wallafa cikin al-musahhaf wanda hadisi ne lafazin su zan sabko zin aika ma in uwa lafazi ne na hadisi al-musahhaf kawai wanda suka hada an yi tasifi a ciki tasifi kuma sai bayi zuwa ga mummuna fasara zuwa ga hadisin sauya wata kalma da wata kalma cikin hadisi wanda suna kama da juna suna kusa kamar wanda yake can cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila anazatin yasa shi cewa sallan nabi ila anza kabilar su kenan kawai sai zamana sauya wasali ya maida da darmi ya fassara abin da wani abu daban har yake ganin sharaf ne ga kabilar su an ance al'anza kabila ce an ance al'anaza el karamar sanda da annabi yake kafawa to in aka ce sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila anazatin annabi yayi sallar zuwa ga wata sanda ma'ana an kafa ta yayi sutura da ita amma shi dai karanta da kuskure cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila anza yayi sallah yayi addu'a zuwa ga kabila anza har yake itibarin shi cewa su farala ce da sharaf gare su ya gina akan kuskuren shi sai na gaba al-musalsal hadisi musalsal huwa ma tataba fihi rijalu isnadihi inda riwayatihi ala sifa aw hala shine wanda marawitan mazajin riwaya shi suka yi ittifaqi akan rawaito shi akan wata sifa ko hala haddathana mutabassuman ko haddathani qa'iman ko haddathani ko haddathana haddathana inda za a amfani imma fil rawi qawlan ka hadisul qasam ikoma imma ya kasance cikin marawicin ne kamar hadisin rantsuwa hadisin da annabi da zai hada hai da yin rantsuwa marawicin ma sahabi sai da yin rantsuwa shi ma mai bashi sai da yin rantsuwa hakanan har zawwa karshen shi malamai haka suke aw fi ilan ko kuma hadisi ne na aiki ka hadisi tashbiki biliyar kamar hadisin hada yatsu wa shabbakan nabi baina asabihi duk wanda zai bada shi sai ya hada tsakanin yatsin shi dan koyi da wannan sunna aw fi ruwaya ko kuma cikin ruwaya kal musalsal bi ittifaqi asma'ir ruwa kamar musalsal ne da ittifaqi da sunayen mutane haddathana muhammad haddathana muhammad haddathana muhammad har zuwa karshe akwai su wannan wanda marawitan shi daga harko har karshe muhammad 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 ne wa asma'i aba'ihim da sunayen ma'aihansu wannan shine musalsal bai yawaitawa kawai takeicin kamar yadda ya ambace shi cewa takeicewa ne na gaba sai ziyadatu siqa ziyada ta siqa abinda siqa amintacce zai kare a cikin shi wanda kuma sanin siqa shine a cikin ilmun rijal bambance wanda aka kira shi marawicin da aka kira shi siqa shine wanda hadisin shi in ya rawato sahihi ne ko a kira shi siqatun mutqin ko siqatun hafiz in an gama mishi guda biyin ita ce mafi kima mafi daraja wanda sune marawaitan bukhari wanda kuma an hada mishi siqa kadai wanda sune marawaitan hadisi sahihi mujarrar kawai wahi aqsam sune kashi kashi ahaduha na farko an yaka munafiyan limarawahu sa'iru siqa imma ya kasance wannan siqaqin da yayi kari cikin wani hadisi ta koru ta ci karo da sauran abin da wasu siqaqin suka rawaito yace wa hukumu hazihi raddu hukuncin wannan shine ayi maida ta ba a amsarta kashazi kamar shazi ziyadatu siqa in ta saba ma siqat ɗan uwan shi ba a amsarta asani na biyu Allah ya kunu fihi munafatun wala mukhalafa ya kasance babu cin karo da juna babu sabani asalan a asali lima rawahu ghayruhu ka abga abinda wani shi ya rawaito kal hadisin lazi tafarrada bi riwayati jumlatuhu siqa kama hadisin da gaba ɗayan shi wani siqa ne ya rawaito shi shi kadai wala mai ta'arrud lima fi rawahu ghayru bi mukhalafati asalin kuma ya kasance bi bujuro ba da abinda wani shi ya saba ma wajen asali fa haza maqbulun wannan abin karba ne wa naqala al-khatib ittifaqul ulama alai khatib al-baghdadi yayi ittifaq ya naqalto ittifaqin malamai akan wannan kenan cewa ziyadatu siqa idza lam takun munafiyatan lima rawahu ghayruhu fa hiya maqbula ziyadatu siqa matukar wanda suka rawaito bai ci karo da sauran siqat din ba wannan to ana amsarta asalisa na uku ziyadatu lafza fi hadisin kari na lafazi cikin wani hadisi lam yadhkurha sa'ir man rawahu wanda wasu daga cikin wanda suka rawaito bisa rawaito shi ba wa qala al-khatib khatib yake cewa khatib al-baghdadi ana yawan ambatan shi saboda kalla fannin min fununil hadisi illa walil khatib fihi kitab da wuya zaka samu wani fanni cikin ilimin fannin hadisi sai ka samu khatib yana da zartaccen littafi da yake rasa a cikin shi ya ma sunnar ma'aiki hidima mazhabul jumhuri shine ibnu nukta yake cewa kullu man ansafa alima anna kullu muhaddisuna allazina ja'u ba'dahu kanu alatan ala kutubil khatib duk wanda zai yi adalci zai san cewa duk wani malamin hadisin da yazo bayan khatibul baghdadi dan gida ne ga khatibul baghdadi cikin littattafan shi mazhabul jumhuri mazhabun malamai min al fuqaha daga cikin fuqaha wa ahlul hadisi da malaman hadisi anna ziyada min asika maqbula idan farada biha ziyada ga sika abun karba ce idan ya kadaita daga ita idan sika amuntacce sabanin da'ifi idan da'ifi ya kadaita da wata ruwaya da duk duniya ba wanda ya rawaito sai shi da'ifi ba a amsa ko kuma wanda yake martaba ta saduq ko kuma wanda yake martaba ta la ba'sa bihi wannan ba za a amshe ta ba amma wanda ya kasance sika ne amuntacce kamar sa Imam Malik sa Imam Shafi'i su Rabi malamin Imam Malik da makamantan su in sun yi infiradi da ruwaya ko ba duniya ba wanda aka same ta wajen su sai wajen su matsayin su ya kai inda ba a raddi ta amsar ta ake sai al-itibar bil mutaba'at wa shawahid sai itibari da mutaba'a da shawahid wa hiya umurun yata'arafuna biha halul hadis wannan wasu lamurra ne wanda ake sanin halin hadisi da su wal itibaru abinda ake ce ma itibar mun lura da kyau huwa an-nazru fi halil hadisi shine a duba cikin halin hadisi hal tafarrada bihi rawihi rawihi amla shin marawicin shi ya kadaita da shi ko kuwa wa hal huwa ma'rufun amla shin hadisin sananne ne ko kuwa wa tariqul itibari hanya ta itibar fil akhbari cikin akhbar an yuqalu a ce masalan rawa Hammad ibn Salama an Ayyub an ibn Sirin an Abi Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mun lura da wannan da kyau yace fa iza nazarna idan muka duba anna hammadan cewa hammad rawahu ya rawaito shi walam yutaba alaihi ba ayi mutaba'a akan shi ba wanda ya rawaito shi mu duba cikin sanadin ina hammad yake hammad ibn salma shine farko go shi ya rawaito daga ayuba to idan mun duba shin akwai wanda ya rawaito hadisin nan daga ayuba yace hal rawai zalika sikatun gairu ayub shin akwai wani sika wanda ya rawaito shi banda ayuba daga ibn sirin yace fa illam yujad zalika idan ba a samu ba wannan fasikatun ghairu ibn sirin sai a samu wani sika wanda ba ibn sirin ba rawahu an abi huraira wanda ya rawaito shi daga abi huraira wa illa in ko ba haka ba fa sahabiyun ghairu abi huraira sai a samu wani sahabi wanda ba abi huraira ba rawahu anin nabi wanda ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ayu zalika wujida duk ko wannan aka samu yu'lamu bihi za a sani da wannan anna lil hadisi asalan cewa hadisin yana da asali wa illa fala in ko ba haka ba bai da asali kenan shine za a ce hadisul la asalu lahu duk magana da zan mu gani da dan motsin da zan mu gani cikin malaman hadisi sun ambace shi da abin da ake nihi yanzu wannan cikin sanadin gabaki dai zan mu duba asali shin Hammad ibn Salma da ya rawaito wannan hadisi daga Ayyuba ya rawaito shi to cikin daliban Ayyuba akwai wani wanda ya rawaito hadisin nan banda Hammad ibn Salma in mun ga shi ɗaya ne sai mu wuce zuwa gaba daga Ayyuba akwai wanda ya rawaito shi daga Ibn Sirin dan Ibn Sirin yana da dalibai da dama banda Ayyuba Sakhtiyani in mun gani babu sai mu wuce gaba shi kuma Ibn Sirin kin daga gare shi banda shi cikin daliban Abu Huraira akwai wanda ya rawaito shi kamar Sa'id ibn al-Musayyib ko makamantan su idan ba a samu ba sai mu je ga sahabi cikin kowace dabka za a bi sahabin mu ga Abu Huraira kadai ya rawaito shi ko kuma Abu Huraira banda shi akwai wani sahabi da ya rawaito to in cikin wannan hanyoyin duka an samu shine za a ce hazal hadisi lahu itibar yana da abun nura ma'ana akwai wani wanda ya rawaito shi banda wannan rawi kin nashi amma in shi ya kadai ta da shi sai a ce hadisul la asalu lahu bayyada asali a cikin wannan istilahin wal mutaba'a ita ko mutaba'a suna da wahala bambancewa tsakanin al-itibar da ash-shawahid da al-mutaba'a a wannan shi yasa nace a wannan istilahin na baban i'tibaru wal mutaba'a amma in a cikin ilimin hadisi gaba ɗaya muka ce kawai la asala lahu wannan kuma abin da ke nihi daban bayyada asali nan yana nihin bayyada asali wata huskar samun itibar da mutaba'a da shawahid amma in aka ci bawo bai da asali kwata kwata ba hadisi wanda kuma wannan abin da zai taimaka ma mutum in an je wajen dirasak mukhtalaful hadis in an ci karo da juna tsakanin wani hadisi da wani hadisi hadisin da yake da itibar da mutaba'a da shawahid zai hi karhi sama da wanda yi infiradi bayyada itibar da mutaba'a da shawahid a wajen abin nan rinjaye swaye a rinjayar da wancan cikin fannin mukhtalaful hadis amma in a cikin mutsalul hadisi ne aka ce la asala lahu kuma abinda ake nihi bayyada sanadi gaba daya yana nihin ya ma hi maudu'i sharri wancan wancan da ban ake nihi yace wal mutaba'a ita ko mutaba'a an yarwihi gairu hammadu an ayub wa huwa almutaba'a tamma shine wani wanda ba hammad ba ya rawaito shi daga ayuba kenan daga cikin daliban ayuba sakhtiyani ya rawaito shi banda hammad kenan hammad ya samu abokin da ya rawaito wannan hadisin nafsin shi daga malamin shi ayuba ita ake cewa mutaba'a tamma cikakka au gairu ayuba an ibn sirin ko kuma wani wanda ba ayuba ba ya rawaito shi daga ibn sirin او غير ابن سيرين عن ابي هريره كوكوما وان وند با ابن سيرين بزوا غا ابي هريره او غير ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كوكوما وان وند با ابي هريره با يروتو شي daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa haza to kullu haza yusamma mutaba'a ghairu tamma li bu'diha duka wannan su ake kira mutaba'a ba cikakka ba dan tayi nesa ga marawaci in ta kasance daga marawacin hammad shine ai farkon magana ta muka yi haddathana hammad amma dukin nan shine rawi na farko to sai muka ga ya samu wasu wanda suka rawaito hadisin nan banda shi to sai ya zama mutaba'a ce tamma idan kuma ya kasance gaba da shine ko ayuba ne ko ibnu sirin ko abi huraira aka samu wanda ya yi musharaka wajen rawaito shi sai a kira shi da mutaba'a qasira mutaba'a ce takaitatta wanda malamai din sai dirasa hadisi suna kawo ta wannan da a ce a tabulo ne malamai suke rubuta shi ya hi hutawa hi li kirara in aka rubuta mazajin hadisin da ba da misali yace wa haza usama li bu'di hawi samal hakim wa yusammil hakim fil madkhal al mutaba'a shahidan amma hakim yana hada da mutaba'a da shahid duka abu da yake kiran su wa shahid shi kuma shahid an yurwa hadisin bi ma'ana hadisin la bi lafzihi shahid shine a rawaito hadisin da lafazin shi da ma'anar shi ba da lafazin shi ba da lafazin shi ba da ma'anar shi ba ma'ana kai ba da lafazi ba ya zamana hadisin gashi yazo innamal a'malu binniyatu innamal likulli imrin ma nawa sai hadisin yazo ga wani hadisi wata magana can gurin wanda take bayani kawai ala sabilin misal yub'asun nasu ala qadri niyyatihim kaga hadisi ne yake bayani kawai akan niyya to wannan ana kiran shi cewa hadisin nan shahid ne akan hadisin innamal a'malu binniyat dan ma'anarsa ta zo ɗaya duk da lafazin ba ɗaya bane ma'anarsa ta zo ɗaya ba lafazin ba ɗaya bane amma dai ma'ana ɗaya suke ma hidima shine niyya yace fal itibaru shi kuma itibar kin nan huwa al-istihadu shine istihadi fi halil hadisi cikin halin hadisi ne dalil alal mutaba'at dan ayinu ay binciko akan yana da mutaba'atu wa shawahid ko kuma yana da mutaba'atu ko kuma yana da shawahid shi yasa da hadisin da aka ce da'ifi ne to magana bata tsaya nan ba a bincika yana da al-mutaba'a wa shawahid in ya samu yana da mutaba'a wa shawahid to ya dan ƙara ƙarfi gami da wannan raunin shi yasa ga gani hadisi da dama cikin malaman hadisi kamar su masu bayanin rauni kamar su al-Imam Ibn Hajar da su a cikin Talhisul Habir da su al-Imam Zaili cikin Nasabur Raya da sauransu kutubut takharij in sun hudu hadisi sun ce da'ifi ne sai ga kuma sun ce hadisin da'ifin walahu shahidun min hadisi fulanin wa fulan ko kuma walahu mutaba'a min hadisi fulanin wa fulan nuna maka ne cewa ƙarhin shi ya raunin shi ya sassabta amma in an ce bayyana shahid bayyana mutaba'a bayyana itibar to wannan rauni yana nan rauni ne mai kwari sai mukhtalaful hadis wa huwa an yujadu hadisani shine a samu hadisi guda biyu mutadaddan wanda sun ci karo da juna fil ma'ana a cikin ma'ana fi zahir a zahiri fa yujma'u bainahuma sai a hada tsakanin su wanda wannan risala ta doktora cikin sha'anin mukhtalaful hadisin yana daga cikin mafi wahalal fanni cikin ilimin mustaba'in al hadis fa yajma'u bainahuma sai a hada tsakanin su aw yurjihu ahaduma ko a rinjayar da wani cin karo da juna wannan magana tace kaza wannan ta tadata yace huwa fannun muhimmin fanni ne mai muhimmanci ya tarro ilehi jami'i tawaifil ulama dukkan fanni na malamai suna buƙatar shi da fuqaha'u da malaman lugha da malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an dukka kowa bai wadatu da mukhtalaful hadisi ba yace wa inna ma yamlikul qiyamu bihi al a'imma min ahlil hadisi wanda ke mallakar tsayuwa da ilimin mukhtalaful hadisi shuwa gabanni cikin ilimin hadisi wal fiqhu wal usul da fiqhu da usul al gawwasun alal ma'ani wal bayan wanda sun yi nutso cikin ma'anonin hadisi da ilmul bayan wanda duk bai hada ilman mukallin gaba daya bai isa bai daga hannun shi cikin ilmu mukhtalaful hadis dan fanni ne wanda yana buƙatar dukkan fannunuwa usulul fiqhu da usulul hadis yace wa qadasan nafal imamu shafi'i al imamu shafi'i rahimahullah ya wallafa fi kitabihi ma'ruf bihi cikin littafin da aka sani wala mai kusar isti'abu bayana ne hin tattaro shi ba gaba daya ya hada bal zakara jumlatan tunabbihu al arif ala tariqil jam' bayna al ahadis yace bari dai ya hada shi ne dan ya nuna ma malamai hanyar da ake bi wajen hada kan hadisi in sun ci karo da juna fi gair ma zakaru cikin abinda bai ambata ba summa sanau fihi ibn qutayba sannan al imam ibn qutayba ya wallafa hadisi fa ahsana fi ba'dhin ya kyautata cikin wani bangaren duk da wani bangaren ya munana yace wa man jama'a al awsaful mazkura lam yashkul alayhi shay'un min zalik duk wanda ya hada sufofin can da muka hada al a'imma ne imam ne fi ilmul hadis wal fiqh wal usul al gawwasun al ma'ani wal bayan to lam yashkul alayhi shay'un min zalik ba abinda ke rikice mishi cikin wannan ibn khuzaimah yake cewa imam ahlut tauhid la a'rifu hadithayn sahihayn mutadaddayn faman kana indahu faliyatni lu alifa bainahuma yaje ban san ba hadisi guda bi na ma'aiki wanda suka ci karo da juna wanda suna kishiyar juna duk wanda ke da hadisi guda bi da suke ci karo da juna ya kawo ni sun hada mishi kansu kuma haka ya kasance Allah mishi rahama da jin kai babban malamin hadisi ne yace wal mukhtalafu qismani mukhtalaful hadis kashi bi ne ahaduhuma ɗaya daga ciki an yumkinu al-jam'u bainahuma ya kasance an samu hada kai da juna tsakanin su fa yu'inul masir ilayhi ila zalika fa yata'ayyana masir ila zalik sai aje zuwa ga haka nan kin wa yajibu al-amal bihima wajibi ne ai aiki da su ka hadis kama hadis la adwa wala tiyara babu cuta ta goga ma wani a cikin sha'anin cuta wani yana da cuta ya goga ma wani annabi yace babu wannan mu fahimci wannan magana kuma a wani hadisin la yuridu mumridun ala musihin kada mai dabba marar lahiya ya kawo dabba shi ga masu lahiya ya ga masu dan ka aje ta goga mata haka kuma a wani hadisin daban da yake cewa firra minal majzum kama ta firra minal asid ka guji marar mai cutar jazam in ka gan shi kamar yadda kake gudun wannan zaki dan kai goga maka ma'ana kenan kaga can ya ce la adwa kuma nan ya tabbatar da ita yace wa wajhul jam'i hanyar da ake hada kai tsakanin wannan annahu sallallahu alaihi wasallam nafafil awwal ma kana ya'taqidu al-jahili annabi ya kore abinda jahiliya suke kuduri ne min anna zalika yu'di bi tabihi cewa cutar ita take zabura da karan kanta ta kama mutum ba tare da izinin Allah ba falizalika qala shi yasa annabi yace faman a'dal awwal tafarkan wa goga mata saboda kudurin su cewa cutar ita take goga kanta nabi kuma ya tabbatar da cewa cutar tana iya goguwa amma da izinin Allah kenan wanda bai nura da wannan ba sai ya ga cewa annabi ya kore can kuma ya tabbatar anan wa fi sani atabiin kuma a alama bi anna allaha ja'ala zalika sababan li zalik cewa ya sanar da su cewa Allah ya sanya hakan kin sababi ne yace wa hazzara min ad-darar allazi yaglibu wujuduhu bi fi'lillah yana tsoratar da su game da cewa mutun ya guje cutar da ta zo da sababin da Allah ne ya sanya samuwarta wa sani nabiyu kenan wannan ya hudu cewa an yumkinul jam'u bainahuma hanyoyin da ake hada kai tsakanin hadisi masu cin karo da juna guda hudu ne imma al-jam'u an-nasakhu at-tarjih thumma at-tawaqquf wannan hanyoyin guda hudu yasa yana da niyyar risala ta ina daidaita komai zan mu huddo ta musa ta saboda cikin fannin mukhtalaful hadis ilimi ne mai muhimmanci mai kima mai daraja mu kawo misalan su a cikin kutub da hadisi da dama masu cin karo da juna wasani na biyu Allah ya mikinu da jam'u bainahuma ya kasance ba a samun hada kai tsakanin su fa in alimna anna ahaduhuma nasihun qaddamna idan mun ga cewa wani ya shahe wani sai mu gabatar da shi wa illa amilna bil raji in ba haka ba sai mu yi aiki da abun nan mai rinjaye minhuma daga cikin su kattarjihi bi sifatir ruwati kamar ranjaye suwa da siffata marawaita wa kasaratihim da yawan su fi 50 wajhan min anwa'i tarjihi cikin huska 50 ta tarjihi cikin huska 50 ta tarjihi jama'ahum al-hafiz al-imam abubakar al-hazimi al-imam abubakar al-hazimi ya hada wujuhu tarjihi guda 50 cikin kitabihi cikin littafin shi an-nasikh wal mansukh a cikin littafin shi an-nasikh wal mansukh huwa kitabun sharif littafi ne mai kima mai daraja Allah jikan al-imam al-imam al-hazimi shi yayi littafi al-nasikh wal mansukh min al-asar ya kawo hadisai nasikh wal mansukh na hadisan ma'aiki alayhi salatu wassalam to wannan ina ga zai daukan mana lokaci da dama na yi tunanin zan mai ida sashi da ace na gaba da sai mu sallah ce za a yi ina ga fasalul rabi to ya kuke gani yan uwa muna iya yin sallah mu zo mu ida sashi saboda abin da nake so na gaba ya zama na wani littafi ne daban amma watan gaba kuma ya zama na ida sashi ne zan mai abin namu sai ya zama akwai tsaiko sosai eh da ra'ayin jama'a dai suke gani ban da matsala inda dama muka yi sallah sai mu taho mu ida sashi mu bubbuga mu ida sashi saboda abin da ya saura ina ga a isa fasalul rabi sai an-nasikh wal mansukh an-nasikh wal mansukh wanda yana cikin fannin abun nan yana kalkashin mukhtalaful hadis din an-nasikh kullu hadisun dalla nan hadas yasa ba hadas ba hadisun kullu hadisun dalla ala rafi hukumin shar'iyyin sabiq ko hadas din da kai kullu hadas dukkan wani abu da ya faru yayi nuni akan cewa an shahi hukunci na gaba yace wa hadha az-zahir wannan zahiri ne wa fil haqiqa a cikin haqiqa an-nasikh huwa bayan intihai muddatul hukm shine bayanin cewa hukunci ya tsaya ka qaulul tabib kamar wannan likita yace lil marid ga mara lahiya ishrib kaza mutlaqan sha wannan maganin a sake kawai ce ishan wannan maganin sun mai kulu sannan sai yace mishi la tashrabu yanzu ka kashashi fa inni at-tabib dan saboda ni ne likitan yuridu yana nahin bi qaulihi sani fa dashi tabib bayani intihai muddatul hukm al-mutlaq fi qawlihi al-awwal ya tsaye da waccan magana da ya faɗa mutlaka ta farko ya ce maka misali akan ran farko wannan maganin amshi kai ta shan shi gami da wannan cutar taka bayan sati ya komo ya ce maka tsaye da shan wannan magani kaga baka ce a na kiya ban na bari tunda waccan gami kai ka ce mana in yi ta sha bana bari ba kenan dole zaka ce to shikenan din da shi ya san abin da yasa ya ce maka ka bar wannan to haka shari'a ita ma Allah ya ce ku yi kaza annabi ya ce ku yi kaza wani lokaci kuma sai ya ce ku bari shi ya san hikimar da ke ciki yace wa kaza fi qauli shari'i min an-nasikh wal mansukh haka ce maganar mai shari'a cikin hukun nasikh da mansukh wa mansukhu abinda ke shahi kullu hadisin rafa'a hukumuhu shar'i da hadisin da hukuncin shi na shari'a ya dauke bi dalili shar'i mutaakhirun an dalili na shari'a wanda yazo karshe bayan shi na karshe shike shahi wanda yazo daga farko wancan a kira shi wannan a kira shi nasikh na farkon a kira shi al mansukh yace wa haza fannun sa'abun muhim wannan fanni ne mai wahala sosai kuma mai muhimmanci kana li shafi'i rahimahullahu ta'ala fihi yadun tula shafi'i yana da dogon hannu cikin shi wa sabiqatun awla kuma yana da rigayi da yi rigayi kowa cikin shi wa adkhala ba'du ahli alhadisi ma laysa fihi li khafa'i ma'ana wasu daga cikin malamai hadisi sun sayo wani hadisi cikin nasikh wal mansukh duk da basu ciki sai garibul hadisi wa fiqhi akwai ilimin da ake cema garibul hadisi ba kuwa kalma da kuma fiqhun hadisi amma garibun hadisi fa huwa ma jaa fil matan min lafzin gamidun ba'idul fahmi li qillati istimalihi shine abun da yazo cikin wani matani na lafazi mai kalma gamida ba'idul fahmi mai nisan fahimta li qillati istimali saboda wahala amfaninta wa huwa fannun muhimmun fanni ne mai muhimmanci annabi yayi magana da wata kalma mai wahala cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to abibiyeta ayi bayyana wannan kalma ga abin da take nihi wal fa'iq li zamakhari fihi fa'iqun ala kulli gaya fa'iq litahin al fa'iq fi garibul hadis na al imam az-zamakhari babban malamin lugha yace yana da ya wuce ya wuke ce sa'a a cikin wannan kuma ya kai gaya yace wa yambagi allahu yuqallidu fihi illa muslimun sifun imamun jalil kada mutu ya kamata cikin ilimin garibul hadis kada mutun ya rata yadda wani sai imam sananne cikin wannan fannin kamar su al imam al-khattabi yana da kama su al-Imam az-Zamakhshari al-Fa'iq fi Gharib al-Hadis kama su Ibn al-Athir al-Jazari al-Nihaya fi Gharib al-Hadis wa al-akhir shine mafi tattarawa babu wani hadisi daga kalma baquwa ka hauda cikin Gharib al-Hadis baka same ta ba wa amma fiqhu hadisi fa huwa ma yatadammanu min al-ahkam shine abinda hadisi ya tattaro na hukunce hukunce wal adab al-mustanbit amin da ladubban da aka kumso da aka istinbado aka binciko karkashin hadisi yace wa haza da abul fuqaha ul alam wannan kuma aiki ne na manyan malaman fiqhu wanda suke jagorori kal a'immatul arba'a radiyallahu anhum kama al a'immal arba'a manyan manyan malamai na fiqhu guda hudu na mazhaba yace mu fi hazar fannin musannafatin kasira cikin wannan fannin na fiqhul hadis akwai musannafat masu yawa kama alimu sunan al-Khattabi kama ma'alimu sunan al-Khattabi mujallal 4 ne ina sabke shi nan da shekara 12 wa tamhir ibn abdul bar da at-tamhir na ibn abdul bar sharhin muwadda a nuskata ta yanzu nuskata mujallal 10 ne ko 12 ne na manta shi ma da jumawa na sabke shi sharhin al-Imam ibn abdul bar akan muwadda wanda bayan al-istizkar sai al-isnad al-ali huwa aidan mushtarak shi ma dai mushtarak ne fa innahu qad yakunu lidda'if isnadun al yana iya kasancewa hadisi ne da'if yana da sanadi mai tsawo kama yakunu lisahih kama yadda ma shi ma sahihi yana iya kasancewa haka nan isnadi al-al madaukaki nake so kama sulasiyat da makamantan su akwai da'if akwai sahihi da an ce haza isnadun al ba yana nihin ba sahihi ne tana iya wa kasance da'if ko kuma sahihi wal hasan ana iya samun hasan haka kama yadda mun ga a bukhari akwai sulasiyat mun san karshe ne nasiha a sunan ibn majah mun ga sulasiyat wanda kuma har maudu'i akwai wa sayatil kalamu fihi insha Allah yace wannan zance zai zo akan shi insha Allah fa zalika 18 naw'an wannan nau'i guda 18 kenan to kenan ɗan uwa suka ce duk da ni ban jin dadi ban da lafiya amma in an ce mai komo mu yi da sashi muna iya komowa bayan sallah eh na'am sati mai zuwa to sai dai wani lokaci kawai to sai dai wani lokaci kenan sai mu kenan mun tsaya a al-fasl ar-rabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi